malai ce na farko al-abi mas'udin al-badri qala ma a'lamu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama taraka ahadan a'lama bi kitabillahi min hadha al-qa'im ya'ni ibn mas'ud wana asarin daga abi mas'ud al-ansari shine kamar sati da gabata muka bayyana shi da Uqba bin Amr bin Sa'laba al-ansari al-khazraji ya mutu a shekara ta 39 a garin Kufa a wata riwaya a garin Madina daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muni bayani yana cikin wa'inda suka halarci al-aqaba bai'atul aqaba as-sadiya tare da mutanen garin Madina shine yake rawaito mana yake cewa a iya sani shi yace babu wani dan adam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari bayan mutuwar shi a saman durin kasar nan wanda yake kowa sanin alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma a riwaya ya bayyana mana yace wanda yake kowa sanin alqur'ani na daga wannan tsayayyen bangaren ilimi shine Abdullahi bin Mas'ud da kai cikakkar riwaya wanda Imam Muslim ya kawo ta shine yake cewa kunna fi dari Abi Musa al-Ash'ari ma nafar min ashabi Abdullahi wa hum yanzuruna fi mus'haf fa qama Abdullahi bin Mas'ud fa qala azuwa karshe wannan yake cewa mun kasance a gidan Abu Musa al-Ash'ari tare da wa'ansu daga cikin almajiran Abdullahi bin Mas'ud su kuma a lokacin da ya bar su suna karanta suna leka alqur'ani sai lokacin da Abdullahi bin Mas'ud ya tashi sai yake cewa shin wai da kai wani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari a cikin sahabban shi wanda yake kowa sanin alqur'ani kamar wannan bawa Allah wanda yake tsayi akan alqur'ani shine Abdullahi bin Mas'ud suke tabbatarwa suke cewa wallahi dai a tunanin su babu wani amma dai in ma har da kai wani to wannan mutumin ya kasance yana fakewa ne yana zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki ilimi daga bakin manzo Allah lokacin da mu ba mu anan ko kuma lokacin da mu muka gusa lokacin nan shi yake zawa a sanar da shi abinda aka sanar da wani yake cewa in ba haka ba gaskiya abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya mutu babu wani wanda yake mafi sani bangaren alqur'ani kamar Abdullahi bin Mas'ud wannan ya isa al-Bahri a ce a cikin dukkan dubun nan jama'a wurin sama da mutum 1400 daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ce babu wani wanda ya kai ka sanin alqur'ani wannan ba karamin fadila bace ba ka dauki dan karamin misali a ce a cikin class din ku mutum 50 a ce kai ka zo na farko wani irin jin dadi zaka ci to ina to ga alqur'ani ilimin da ya wuce kowane ilimi a cikin rayuwar duniyar nan duk abin da kake nema zaka same shi a cikin wannan alqur'ani a ce babu wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai ka sanin wannan alqur'ani shine wannan kuma ba wai wannan ijma'in sahabban manzo Allah ne babu wani wanda ya inkari akan haka gashi nan Sa'd ibn Musa al-Ash'ari wanda ake cewa barbuti ta mizmar bin mazamir ali dawudiya wanda idan yana karanta alqur'ani zaka ji kamar ana busa sarewa saboda tadin abin da yake karantawa wannan kuma shaida ce daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana wa babu wani wanda ya kai wannan bawa Allah sanin wannan alqur'ani wannan fadila ta harko wanda yake take nuna mana ilimin wannan bawan Allah nabi mala yake cewa wa an masruqin qala qala abdullahi radiyallahu anhu wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ma unzilat suratun min kitabillahi illa ana a'lamu ayna unzilat wa la unzilat ayatan min kitabillahi illa ana a'lamu fi man nazalat wa la a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillahi tablughuhu al-ibl la rakitu ilayhi wannan hadisi imam wannan asarin imam al-bukhari ya fitar da shi daga masruq daga shi abdullahi bin mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu na rantsi da ubangijin da babu wani shi ma unzilat suratun min kitabillahi illa ana a'lamu ayna unzilat yace babu wata sura a cikin littafin Allah da ubangiji ya saukar fati na san a ina aka saukar da ita babu wani daga cikin sahabbai wanda yake kowa sanin asbabun nuzula kamar Abdullahi bin Mas'ud yake cewa babu wata sura a cikin alqur'ani wanda za a ce gata nan ta sanko bana iya wadi maka ba a ina ta sanko ba yake cewa wala unzilat ayatu min kitabillahi illa ata alu fi man nazalat yace kuma babu wata aya da ta sanko a cikin alqur'anin nan fati na san a ina akan wa ta sanka
wannan shi ma ba karamin ilimi bane ba mu leka mu gani adadin ayoyin alqur'ani a ce babu wata aya wadda ta sauka faci ya wadi maka a ina akan ma ta sauka a ina ta sauka kuma akan ma ta sauka yake cewa walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillahi tablughuhu al-ibla rakibtu ilayhi yake cewa da na san da kulli wani dan adam wanda ya san abin da ni ban sani ba daga cikin alqur'ani ba wata aya wadda ta sauka ban san a ina ta sauka ba ko wata sura wadda ta sauka ban san a ina ta sauka ba ko wata aya wadda ta sauka ban san akan wa ta sauka ba yace wallahi da sai na aura kuma in dira kuma yana iya sadar da ni zuwa ga wannan mutumin in dauki ilimin wannan wannan shi yake nuna mana babi na tawazu na wannan mutanen wurin neman ilimi jin ilimin shi yana da yaqinin babu wani wanda ya kai shi daga farkon daga sabka alqur'ani har zuwa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu zaka gani Abdullah ibn Mas'ud bai rushe ne yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ayar da za ta sabko ai can ai mun yi bayani aka ce sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallama abokin sirrin manzo Allah ne duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin gida Abdullah ibn Mas'ud ya san da shi shi wannan shi yake nuna maka wannan bawan Allah kullun yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne yake tabbatarwa yake cewa ba wata aya wata sura wadda za ta sauka a cikin wannan alqur'anin face na san a ina aka saukar da ita kuma babu wata aya wadda za ta sauka face na san akan wa ta sauka kuma min babu tawazu yake bayyanawa da ya san wani wanda ya san abinda shi bai sani ba a cikin wannan alqur'anin ba yace wallahi tallahi zai kaskantar da kanshi ya haura kubi ya tahi har inda wannan mutumin yake ya bashi wannan sanin da yake wannan shi ake bukata wai kada mutum ya dauki kanshi akan shi masani ne duk lokacin da mutum zai ringa burga shi malami ne shi masani ne to wallahi tallahi in kana neman kasurgumin jahili ka zo kanshi ka zama kasancewar shi ilimi ana fara shi ne daga tsimban goyo har zuwa lokacin da za a turbude ka a cikin ramunka wannan ita ce fatara ta neman ilimi ba wani wanda zai ce gashi nan yau ya take bangaren ilimi duk irin sanin ka to zaka samu wanda yake ka wa fawqa kulli zai ilmin alim duk irin sanin da gare ka to da kai wanda yake ka da kai wanda idan ka zo tilas ka zuba da kayan ka kwasa daga ilimin shi shi ma haka koma kan kissar Khidr da shi da Annabi Musa alaihi salam kun gani a matsayin shi na annabi shi ma yake tunanin a'a ai babu wani wanda ya kai shi kasancewa yayi kowa kusanci da ubangiji a wannan lokacin mutumin da ubangiji yake mai magana amma dai kasancewar a jarraba shi a nuna miyo fawqa kulli zai ilmin alim sai gashi nan wani bawan Allah dinda da kai wanda suke tafiya akan shi ma annabi dai yake gashi nan yazo ya kaskantar da kanshi ya nemi ilimi kuma aka sanar da shi abinda shi bai sani ba wannan shi yake nuna mana kamar abinda Imam Shafi'i yake bayyanawa yake cewa wallahi tallahi duk lokacin da zai yi bincike akan wata mas'ala ta fiqhu yace ya fahimci ina aka sa gaba a lokacin nan zai ƙara tabbatarwa a shi jahili ne to ina ga su Imam Shafi'i su ringa kirawo kansu jahilai ne ina ga su ina ya zaka hada kanka da su ilimi daga lokacin da ka fara neman shi har ka mutu cikin nema kake sai dai da kai haƙƙin da Allah ya dora maka kasancewar abinda ka sani bai kamata ba ka boye kayan ka ba kasancewar boye wannan ilimin zaka samu sakamakon ka na uba a gobe kiyama duk wanda ya boye wani abu daga cikin ubangi daga cikin abinda ubangiji ya sanar da shi Allah zai yi majaujawa da shi a cikin gobe a jefa shi cikin jahannama aljama'u Allahu ilijami minallah ko kama kala shi sanya idan ka leka akan magana da shi Abdullah ibn Mas'ud yake yana yin ta ne min babu tawazu inda da kai wani wanda ya san abinda shi bai sani ba a cikin alqur'ani yace wallahi ga ya hauta kuwa shi in dai taguwa tana iya isar da shi zuwa ga wannan mutumin ya dai ya nemo wannan ilimin ya dawo gida wa mu leka mu gani yanda malaman nan masu ashabu kutubus sitta ko tisa zaka samu yanda suke bulaguro wurin neman hadisi guda daya kaleka kai ni Imam al-Bukhari din rayuwar da yayi ya da mana wannan hadisan duka a cikin bulaguro ne daga can zuwa can haka akai aka hada su aka zo aka zanna aka rubuta musu kashin nan muna kwasar banza yanda suke wahala suka wahaltu wurin hada hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na shahadi a nan nake cewa yanda Allah ya ba mu dama bangaren ilimi bai baiwa ba wancan kardi na farko ba haka da biyu haka wanda suka biyo bayan su. Kamun kaga sahabbun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada maka hadisi dubu sai wani da wani. Amma dai yanzu kana nan zambe kana iya hada hadisai dubunnai miliyoyin hadisai kana zamanan nan. Kurun bugawa za ka yi ka gan shi a can ka gan shi a can ka gan shi a can ka san wannan wane ya rawaito shi wannan kurma abin da ya rage maka shi ne ka yi aiki da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Kuma ga sunan hadisan yanzu ga sunan tatacci ba wanda ba zaka ringa bincike ba sai ka tabbatar wannan hadisi wannan da'ifi ne ko sai dukkan su ga sunan an musu aiki ka san da ka bude ka karanta zaka gani wannan hadisin gashi nan an mai hukunci wannan hadisin ingantacce ne wannan hadisin an mai hukunci wannan hadisin da'ifi ne. Sai na gaba yake cewa wa anu abi wa'ilin ana abdullah ana abdullah annahum zakaru qira'atuhu fa ka'annahum ma'ahu fa qala laqad alima ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam anni aqra'uhum li kitabillah subba ka'annahu nadima fa qala walastu bi khairihi. Wannan asarin daga abi wa'il daga shi abdullah ibn mas'ud yake cewa annahum zakaru qira'atuhu wa'ansu sai suka ambaci karatun Abdullahi bin Mas'ud sai faka'annahu ma'abu kamar sun aibanta karatun shi Abdullahi bin Mas'ud fa qala sai yake cewa laqad alima ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anni aqra'uhum li kitabillahi yake cewa tabbas sahabban manzo Allah bin tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi sun sani lalle ni dahi su sanin alqur'ani. Wannan ba tawaru'u ne idan an maka kai ma ka meda daidai yanda za a fahimce ka shine yake cewa summa ka annahu najima shi abi wa'il yake cewa kamar yayi nadama akan wannan magana da yayi ai magana ce da kai da kai da kai daukar kai a san shi ma fa ba kan wallasa bane ba to shine yake cewa walastu bi khairihim shi Abdullah ibn Mas'ud yake cewa duk da haka na san nahi su sanin alqur'ani amma ni ba ni bane wa fi alkhairinsu ba kuma tabbas haka ne. Ina su Abubakar, ina su Umar, inda mafi alkhairai ga su nan ga su Umar. Amma dai ya tabbatar musu lalle sanin alqur'ani yace to babu kamar shi kuma wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da haka. Idan muka dauka zan mu iya fahimta ba wata fadala wanda ta kai a ce wani ya yi kowa sanin alqur'ani duk ilimin duniyar nan da zaka hada shi a ce maka baka da ilimin addini ko baka da ilimin alqur'ani wallahi da kaida wanda yake sarawa kareci yawa dukkan ku take kuna shine malamai suke cewa al-ilmu ma qala Allah wa qala ar-rasul wa ma siwa zaka fa usawisu shayatin yace ilimi shi shine abinda Allah da manzon shi suka faɗa duk abinda yake koma baya ka yace waswasa ce ta shaytan shirman banza ne anan zaka bar shi ka tahiyyanka. Ilimi wanda ya amci sunan ilimi shine ilimi na alqur'ani da sunna to a ce maka duk duniyar nan duk cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'inda ubangiji sai ya dele ka zakatan dukkan bayu ya zabe su a matsayin su kasance su ne wazirai su ne wanda suke abokai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce kai kowa sanin alqur'ani a cikin sa ai fadala ta kai fadala Allah datar da mu ya ba mu da musulunci. Na gaba yake cewa saquhu fil mizan asqalu min jabali Uhud qabrin shi Abdullah ibn Mas'ud yahi yawni abuba kiyama da idan an dora sama mizani akan dutsen Uhud. Wannan can baya ya kawo mana daga cikin fadalar shi ya kawo mana wannan hadisi yake cewa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ibn Mas'ud fa sa'ida shajaratan yatihi minha bi shay'in فنظر اصحابه الى ساق عبد الله فضحكوا من حشومه ساقيه اي من نحافتها ودقتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله اثقل من الميزان يوم القيامه من احد. وان حديثا دغ علي بن ابي طالب يرضى الله اشتبته اغري شي yake cewa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud manzo Allah bin tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya umurci Abdullah ibn Mas'ud fa sa'ida shajaratan yatihi minha bi shay'in ya hawo wani icce diddan ya zo mai da wani abu daga cikin iccen yace fa nazara ashabuhu ila saqi abdullah sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi duba zuwa ga kabarin abdullah bin mas'ud fadahu sai suka yi dariya min hushumati saqaihi na daga siri sirin kawawuwar shi kabrayanci kabrin shi ɗan siri siri ne ai min nihafatiha wa diqqatiha da rishin wannan rishin kale kalan su kuma da sirarar su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ma tadhakuni me kuke yi wa dariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar musu la rijwa abdullah lalle tabbas qawahu abdullah bin mas'ud asqal yawm alqiyamah asqal fil mizan yawm alqiyamah min uhud sinhi dutsun uhud yauni abu makiyama siraran wannan kwabrin da kuke ba dariya sinhi dutsun uhud yauni abu makiyama wannan shi yake nuna mana babu wani wanda zai sha face an zo an dora ayyukan shi a saman mizani sai wanda ubangiji ya sheji kanshi wanda za a musu lissafa sai zuwa ga shiga gida aljanna Allah sanya muna daga cikin su babban tashin hankali a ce yauwa ne zai tsaya a gaban ubangiji a mai tambayoyi shi kuma manzo Allah yake tabbatar mana duk wanda aka tsayar da shi aka ce za a yi mai hisabi to ba makawa sai an azabta shi shi nan yake tabbatar mana a gobe kiyaman nan za a kawo wannan mizanin na ashi shi kuma mizanin nan idan an aje shi za a auna ayyukan bayi faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusuhum yawm alqiyamah fa ulaika alladhina khasiru anfusuhum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun yake cewa tabbas wanda Allah ya datar da shi da dacewa shi mizanin shi yauni yace to waɗannan su ne wanda za su samu rago wanda za su samu tsira a gobe kiyama wanda kwa yayi rashin dace mizanin shi ya tauye yayi ƙasa yace to wannan shi ne wanda zai cika cikin wanda za a sannafa shi daga layin wanda suke tafaku a gobe kiyama Allah kiyaye wannan yake tabbatar mana lalle da kai tashin hankali wanda kowa daga cikin mu yake jira a gobe kiyama wanda Allah ya tsiratar da shi bai mai hisabi ba to wannan shine wanda ya samu iya rabo a gobe kiyama wanda ku aka tsayar da shi za a yi mai hisabi to muna fatan Allah sanya ayyukan shi na kirki su rinjaye ayyukan shi na banza wanda da ubangiji kalkashin hakan ubangiji zai mai rahama ya sanya shi gida aljanna Allah ya datar da mu rana ce wadda ba rana bace ba ta kama hannun yaro ba rana ce wadda kowa yake ta kanshi shi ne ubangiji za ya tsayar da bawa a ce mai ikra kitabaka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka ya isa kama kanka hisabi kuma kowa ya sani abinda aka baka zaka iya ganewa kai dan ina ne me hukuncinka a gaban ubangijinka shi ne ubangiji yake bayyana mana wanda aka bashi littafin shi fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqan hisabiya Allah sanya mu daga cikin su yake cewa wanda ubangiji ya bashi aka sanya aka kaddara bai zai samu littafin shi ta hannun shi na dama zai ringa cewa ya ku jama'a ku zo ku karanta littafin na yake cewa aini na yin zaton hisabi na zai kasance hisabi mai tsanani a wannan rana kamun lokacin nan shine wanda yake oye baya so duk wanda ya sani ya hadu da shi sai gashi nan littafin shi ya zo mai ta hannun damar shi to a lokacin nan zai ringa neman amanar arziki da wanda aka jima ana harkoki tare da su a wannan duniyar ku zo ku karanta littafin na wanda kwa aka samu aka san haka aka bashi littafin shi ta hannun shi na hagun zai ringa cewa ya laitani da mutu kitabiya kai tona daman ma ba a bari wannan littafin ba wala mu'adri ma hisabiya ban san ba wani irin hisabi yake jira na a nan gaba wanda ubangiji zai yi mana ba wannan mutumin yana cikin hali wanda yake na tafakiya wanda bai san ba gaban ya zai karata ba Allah kiyaye sai gaba yake cewa ar-rasulu yabki amama ibni mas'ud manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana kuka a gaban Abdullahi bin Mas'ud. An Abdullahi bin Mas'ud qala qala li Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama iqra alayya al-Qur'an qultu ya Rasulullah aqra wa alayka wa alayka unzil qala inni ashtahi an asma'ahu min khayri fa qara'tu alayhi suratu an-nisaa hatta balagtu fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida fa ghamazani bi rijlihi fa idha 'aynahu tazrifan. Wannan hadisin daga Abdullahi bin Mas'ud yake cewa qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam manzo Allah bi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace muni iqra alayya alquran ya kai Abdullahi bin Mas'ud karanta mun alqurani. Wannan ba karamar fadala bace ba, me abin yace maka karanta mun wanda aka saba karmi yace wani karanta mun wannan alqurani ai ka samu rabu yake cewa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil in kazan kai yaya zan karanta maka alqur'anin nan kuma kai aka sabkarwa da wannan alqur'anin. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inni ashtahi an asma'ahu min ghayri lalle ni ina buƙatar ina so in ji shi daga wani da. A lokacin nan Abdullahi bin Mas'ud yake cewa fa qara'tu 'alayhi suratul nisa sai na karanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suratul nisa. Wannan shi yake nuna mana lalle Abdullahi bin Mas'ud ne mahiru ne, wani ne wurin karanta alqur'ani, in ba har da ai ba a karanta ba, sai ya kafto suratul nisa ya fara karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Har sai ne yazo aya ta 41 wata take cewa fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya al'amarin zai ya kasance idan muka zo da kai, muka zo da kowace al'umma da bi mata shida, kuma muka zo da kai a matsayinka wanda za ka yi wa kowace al'umma shaida. Sai Allah yake cewa Abdullahi bin Mas'ud ne yake cewa fa khamazani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya hankalce ni da kafashi yake cewa fa idha 'aynahu tazrifan sai ga idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana zubar da hawaye. Mulaika mun ga sahihin wannan ayar yaya idan mun zo da dukkan wanda zai yi wa kowace al'umma shaida, al'ummun da suka gabace ka kowa za a kawo shi yi wa al'umma shi shaida, kuma ka tsokan za a zo da kai kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka yi wa kowace al'umma shaida. Wannan abu ya rikita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zubar da hawaye. A wata riwaya yace sai da ham Abdullahi bin Mas'ud ya karanta aya ta gaba yawma izin ya waddu allazina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Ranan da wa'inda suka kawo cewa Allah za su yi tunani za su so a ce ya waddu allazina kafaru wanda suka saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka kafirce za su so a ce kai su a lokacin nan da amma ba a musa kawo ba, da amma sun koma ya laita bi kuntu turaba, da amma na kasance ya kasance kasa ce bai zo ba wannan matsayi ba wanda za a zo a yi mai shaida. Wala yaktumuna Allah haditha ba wani wanda zai koyi wa ubangiji wani zance, duk abin da ka san ka aiwatar a wannan rayuwar ta duniya ka tsokan din shi za a miƙa wa kayanka. Wannan ba karamin tashin hankali ba ne, Allah kiyaye. Shi ne yake cewa a lokacin nan yake cewa sai ga idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana zubar da hawaye bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hankace shi da kafa, ya taba shi da kafa diddan ya tsira. Abu tariwa yake cewa hasbuk ya ishe ka kai Abdullahi bin Abi bin Mas'ud. Abu tariwa yake cewa yayi ya Abdullahi bin Mas'ud. Wannan shi yake nuna mana lalle alqur'ani ana buƙatar duk lokacin da bawa za ya karanta shi ya kasance ya san yana jin wani abu daga cikin ranshi. Idan abin da ake karanta mai ya kai abu ne wanda ya kai a yi murna a yi addu'a Allah sanya mu daga cikin waɗanda za su samu irin wannan ni'imar, bawa ya yi farin ciki ranshi ɗaya bari a kan wannan albishir da aka ba shi. Idan ku ya kai abu ne na azaba ya yi ƙoƙari ya yi kuka da idanuwan shi ya roƙi ubangiji shi ije mai wannan azabar da aka yi tanadi ga wanda duk ya saba. shi sai ya idan muka koma cikin anfal ubangiji yana bayyana mana siffa ta mu'mini yake cewa innamal mu'minuna allazina idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna yake cewa mu'minai su sune wanda idan an karanta musu ayoyin ubangiji zuciyarsu za ta ringa rawa imani ya karu a cikin zuciya wannan sune mu'minai na gaskiya haka kuma ubangiji yake bayyana mana innamal mu'minuna allazina idza zikrallahu wajilat qulubuhum sune mummunai wanda idan an karanta musu ayoyin ubangiji zuciya za ta raurawa albarkatin tashi ayoyi na ubangiji a can suratu ashe isra wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal ha inda yake ta kula aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujja yakhruna lil azqani yabkuna wa yazidhum khushu'a innama almu'minuna wa bilhaqqi anzalnahu wa bilhaqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira wa qur'anan farqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa anzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alayhim yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a za su kasance suna masu zubar da hawaye kuma suna masu suna masu dadin suna masu karin tsuwa karin tsoron ubangiji albarkatin ayoyin ubangiji suka ci wannan shine alama ta mummunai anan gaba zan mu gani yanayin Abdullah ibn Mas'ud lokacin da idan yana karanta alqur'ani za ya ringa kuka idan ya gama kukan nan zaka ji shi yana shasheka kamar ka ce kudin zuma yana yawo irin karan da zaka ji kai haka yake ruri daga zuciyar shi zaka ji wani lumwashi yana hutawa ko wani kara yana hutawa daga cikin shi haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayan hawo idanuwa ta zubar da hawaye zaka ji wata shashika tana hutawa albarkacin sun ji ayoyi na ubangiji Allah da tarta mu duk lokacin da bawa shi san ya wani lokaci mun taba bayani a nan duk lokacin da bawa yake so ya dandani zakin alqur'ani to labudde ya kasance bawa ya san me yake karantawa daga cikin wannan alqur'ani ya kasance duk abin da zaka karanta ka san me yake bayani ka san ma'ana abin da ubangiji yake faɗa a lokacin nan zaka ji dadin alqur'ani kuma zaka ribanci wannan alqur'ani wannan shine mataki na farko na wanda yake morewa alqur'ani mataki na biyu shine wanda zai karanta shi amma dai duk da bai fahimci amma bai fahimta mi ina aka sa gaba a cikin abinda Qur'ani yake faɗa amma dai idan ya karanta yana jin dadin alqur'ani yana jin halawar shi na uku shine wanda zai zo a karanta mi ya ji dadi kurbi a huta gudu shi karshen mataki shi shine wanda zai zo a karanta shi ba ruwan shi a karanta ka a karanta dindi ne a wurin shi wannan shine yake kawo mutum mutuwar zuciya labudde ya kasance muna zazabo alqur'anin mu muna zazabo zukatan mu da karatun alqur'ani shine daga cikin salaf wani litizu yana daukan alqur'ani yana karantawa ko da yaushe sai dai daga cikin jikokin shi yace wani tunda dai ba iya har da cewa ba kake yi ba ni amfanin ka dinga budewa kana karantawa sai ke cewa to bari in bayyana maka amfanin shi sai bashi wani makayi wanda garwa shi ne idan an kare gawayi ake zubawa a cikin shi sai bashi yake cewa wanda baya rike kamar garara gare wa afwan kamar tulloli gare shi wanda baya yuwa ya rike ruwa misalin shi mun buga misalin kwando ne aka bashi kwando wanda ake zuba gawayi a ciki ai zai baki sai yake ce mai to wannan kwandon ina so ka taika ciko mini shi da ruwa ya dauka ya tayi bakin tafki ya ciko shi da ruwa kamin ya dawo ya tafi yace me ka koma ka taika ciko yana tahiya yana dawowa yana tahiya yana dawowa a zuba ruwa ne ake yi ba wanke shi aka yi ba sai dawo fes sai yace me to bari to buga maka misali karatun da nake yi a al'adun na alqur'anin nan yace misalin shi misalin wannan kwandon ne yace zuciyata tana baka kwandon nan yanda ka ganshi a bakin nan kana tahiya kana zubo ruwa baya rikewa amma dai yana zubewa amma dai a duk lokacin da ka zubo kwandon nan ka zubo ruwa a cikin kwandon nan ruwan yana sanyawa kwandon ya yami ya sai haskaka haka yace haka to misalin zuciya duk lokacin da ake karanta wannan alqur'ani zuciyar za ta ringa samun tsarki tana ƙara samun tsarki hayya kai babu wata datti ba wata dauda a cikin zuciyar nan kamar yanda ka gani kana tahiya kana dawa kwandan nan yana haske yana ƙara haske haka zuciya ita ma take yi koda kai baya dauka ko ba a fahimta abin da yake cikin wannan alqur'ani sai ya yana da kyau a ce mutum duk lokacin da yake karanta wannan alqur'ani ya kasance ya san ma'anar da take kumshe a cikin fadar ubangiji mun yi dan misali kwanan baya yake cewa misalin kamar wasika ce aka ce maka gashi nan daga fadar shugaban kasa aka ce maka malam Musa ga tanar shugaban kasa ya kiraye ka ya ce maka malam Musa da kai sako wanda zan bada a kawo maka a wayarka aka yi kira aka ce za a kawo maka wannan sako ai ka san ranar nan ba hirar farci saboda sakon ka san sako ne mai muhimmanci mai kasa ya ce maka za ya aiko maka da sako ka san ka huta daga talaucin da kake ciki kana zamana kana jira ya sake kiran ka bayan ɗan kwana biyu malam Musa sakon nan ban manta wata shi ba zan aiko maka sakon ka ana nan kurum sai kaga gwamnan garinku ya zo ya kwankwasa maka gida ya ce kai kai ne malam Musa eh ni ne malam Musa to ga sakon da shugaban kasa ya ce a baka ya dauki sakon nan ya mika maka yace maka gashi nan wannan shine sakon da shugaban kasa ya kiraye ka ya sake kiran ka shine na kawo maka a cikin sakon takarda ce aka yi rubutu a cikin ta sai ka bude wannan sakon kai leka kurum ka ga rubutu baka iya karantawa ba sai ka rike wannan sakon baka mika wa wani ba ya karanta maka ya sanar da kai me aka rubuta ba in ma baka so wani ya san sirrin ka baka fiye makaranta ba a koya maka ya ake karantawa da rubuta ka san miye madmunin miye continue in wannan sakon kurum ka rike duk lokacin da ka ga mune ni ka ce ai shugaban kasa ya aika maka wasika tana gida ka bude ta rubutu ne aka tsara shi aka buga gashi ne shugaban kasa a sama duk wanda zaka gamu da shi ka buga yanzu wannan yanzu mai wani irin matsayi zamu dauke ka ai kafin zan mutu gumce ka mu ce to wannan wa da walakin gora abiya imma hankalin dai ko kuma da kai wata manufa ne wanda dai manufa ce wanda ba a taba ci mu guri akan ta ba to misalin shi misalin ubangijinka ya ce maka za ya turo maka da dan aiki da sako wanda yake muhimmanci wannan sakon mai muhimmanci a cikin shi da kai shari'a da kai maganin dukkan wata damuwa da wata cuta a cikin rayuwarka abinda zai haskaka maka gabanka abinda zai kai ka zuwa ga gidan aljanna sai ka ce a'a ga sakon a hannunka amma dai baka san ya zaka karanta shi ba kullun bude shi kake yi a gida ka kalla sai ka aje baka san ya ake karanta shi ba baka san miye madmun miye continue in wannan sakon ba ai kaga tilas muhammadu gumci hankalinka misalin shi misalin wanda ya dauki qur'ani ya kai gidan shi ya ajiye bai san ba miye abinda wannan alqur'ani yake kumsa da shi ba kaga duk wanda ya samu irin wannan sakon daga shugaban kasa daga gwamna yake sanin miye a cikin wannan sakon to wannan mutumin zamu dauke shi a matsayin wawa to haka duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da wannan alqur'ani yayi neman ilimin sanin yaya za ya karanta wannan alqur'ani yaya menene a cikin wannan alqur'ani to misalin shi misalin wannan mutumin wanda yake wahawa wanda aka bashi sako bai san me a cikin sako abinda zai cece shi ne duniyar shi da lahira ko kuma abinda zai kai shi ne zuwa ga halaka shi to haka shi ma alqur'ani duk abinda ka san yake cikin shi abu ne wanda zai sanya ka wanne lahiya duniyar ka da lahira da lahiranka Allah da tarka sai na gaba yake cewa Umar yudafi wa Ibn Mas'ud Umar bin Khattab yana kariya ga Abdullah bin Mas'ud yake cewa an Abi Wa'il an Ibn Mas'ud ra'a rajulan qad asbala fa qala irfa izaraka fa qala wa anta ya Ibn Mas'ud farfa izaraka قال ان بساقي ان بساقي حموشة وانا اؤم الناس فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجعل يضرب الرجل يقول اترد على ابن مسعود وانا اثر ان انسى مش ابي وائل شي ما يرضى الله رحمه الله سبحانه وتعالى دا daga Abdullahi bin Mas'ud ne yake cewa ra'a rajulan ashiwa ile yake cewa ra'a rajulan qad asbala Abdullahi bin Mas'ud ya ga wani mutum ya saki izarin shi al-isbal shi shine mutum ya saki izarin shi wuce inda shari'a ta bada dama a bar izari wannan kuma tana cikin mas'ala wanda take mafi hadari a wannan lokacin namu zaka ga mutum bai damu ba ya saki wandan shi wandan ya huce idan sau ya huce kwabrin shi inda ya kamata a tsayar da wando saka gani aglabiya muna tahiya akan wani laifi wanda muke yi wa ubangiji wanda bamu dauke shi akan komai ba mafi yawa zaka ga an salahin gaikan tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim muna daukan shi ba komai ba amma dai gun ubangiji abu ne wanda yake mai muni sosai abu ne wanda yake mai girma mas'ala ta izari ko kuma wando mas'ala ce wadda take da muhimmanci a cikin tahiyyar lafiya ma game da samari idan an ce sagin wando aslan ba a bukata a ce abinda yake mustahabbi shi shine mutum ya saki wandan shi daidai nisfu satin rabin kwabari amma dai idan mutum ya bar shi tsakankanin rabin kwabari zawwa idan sau to shi ma babu damuwa akan haka kamar yanda hadisi wanda ya zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masalan ita ce malumai sun tahi dukkan malumai sun tahi akan haramun ne mutum ya saki wandan shi saboda girman kai duk wanda kuma ya sake yayi haka to tabbas wannan mutumin ya aikata abu wanda yake ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke kabaya manya-manyan zunubai kuma wannan ittifaqin dukkan mazhabin malumai sun tahi akan haka dalili kuma hadisi Abdullahi bin Mas'ud lokacin da Abdullahi bin Mas'ud ya ja yake yawo izarin shi a ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzan man jarra sawbahu khiyalaun lam yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyama duk wanda ya saki wandan shi yake taka shi ya wuce idan sau yace to tabbas dan girman kai yayi haka in yace to a gobe kiyama ubangiji ba za ya ma kalle shi ba to ta uwa ta kai a gobe kiyama ranar da kowa yake nema shi kalkashin rahama ubangijin kai ce baya kallon ka kuma da kai hadisi na Jabir bin Sulaim yarda Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa iyyaka wa isbali al-izar yake cewa fa innaha minal makhila wa inna Allah la yuhibbu al-makhila yake cewa kashedinka da situn wandanka ya ringa taka kasa yake cewa saboda haka in yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke janyo girman kai ko kuma ɗaya ne daga cikin abubuwa wanda suke sanyawa bawa girman kai kuma Allah baya son girman kai wannan dalilan su suke tabbatar mana jan wando in dai zaka ja shi albarkacin girman kai ko kana jijji da kai ko kuma ka sa kaya wanda kana ganin kayan nan sun dace a danna su a ringa taka su har kasa to tabbas kana daga cikin waɗanda gobe ubangiji ba za ya dube su ba a ranar tashin kiyama ba sai shi kuma hukunci na biyu wanda ya ja wandan shi ba tare da girman kai ba shima idan muka dauka zan mu gani lalle riwaya ɗaya daga cikin riwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal da shi Ibn Hazm da Ibn al-Arabi da Ibn Taymiyyah da Ibn Hajar al-Asqalani da Imam as-Sanani da Ibn Baz da Usaymin dukkan su sun tahi kai koda ba da girman kai ba haramun ne mutun ya ja tuho shi ta ringa taka kasa duk da waɗanda suka saba musu sun kawo hadisi na Abubakar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaga Abubakar yana jan izarin shi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana hukunci yake cewa amma dai lasta man yaf'aluhu khiyala yake cewa ya kai Abubakar baka daga cikin waɗanda suke aikata haka dan girman kai sai kawai hujja suke cewa idan ya kasance mutum ba da girman kai bane ba ya aikata hakan to babu wani laifi akan shi to me ya kawo haka muna nan akan koda ba da girman kai ba baya dacewa mutum ya saki izarin shi ya saki wandan shi ya kai hayyarin ga taka shi ya huce idan sa kuma suka kawo hadisin Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma asbala minal ka'baini fa finnar ma asbala minal ka'baini minal izari fa finnar duk abin da yayi kasa daga idan sau na daga izari to lalle yana cikin mutun jahannama haka akwai hadisin Abi Zarr al-Ghifari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa salasatu la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati wala yunzur ilayhim wala yuzakkihim wa lahum azabun alim. Yake cewa mutane guda uku wanda ubangiji a gobe kiyama ba za ya kalle su ba, ba za ya musu magana ba, kuma suna da azaba mai radadi. Har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mimmita wannan abin su uku. Abu Zarr al-Ghifari yake cewa khawu wa khasu wa inda kwa suka siffanta da irin wannan siffofi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai siffanta mana, tabbas sun kaskanta, sun tozarta, sun tabi a gobe kiyama. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zana man daga cikin su yake cewa al-muslim wanda yake sakin wandan shi ko izaran shi har ya kai kasa da kwabrin shi ya ringa taka shi. Shi ma yana daga cikin mutane guda uku wanda ba a kallon su, ba a musu magana, kuma suna da azaba mai radadi a gobe kiyama. Sai dai abin da yake mustahabbi shi shine mutum ya takaita izaran shi zuwa ga idan sa, kamar yadda muka bayyana, kuma wannan shine mazhabin jamhurin malamai Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, dukkan sun tayi akan haka yin. Mustahabbi ne mutum ya takaita shi zuwa ga nisfu safin. Dinda akwai hadisi na hadisa Abi Sa'id al-Khudri wanda yake bayyana mana, yake cewa izarul muslimu ila nisfi saqin wala haraj fima bainahu wa baina al-ka'bayn. Yake cewa izarul muslimi shi shine mutun ya kai zuwa ga rabin kwabri, idan ka dauka daga guyuwarka zuwa ga kwabrinka ratsakiyar nan ne inda yake mustahabbi, ka tseda shi nan idan kai ka aikata mustahabbi, amma ni bakka da laifi idan ka ƙara sassabto shi har zuwa daidai idan sanka. Abin da ya huce nan to shine wannan mutumin wanda ya aikata haka yana ɗaya daga cikin waɗanda ubangiji ba za ya kalle su ba a ranar tashin kiyama, kuma suna da azaba mai radadi. Da haka mu yi kokari mu kiyaye, mu yi kokari mu tunatar da ƴan uwanmu akan wannan mas'alar. Lalle ba wani abbane ba wanda yake abin aibu ba kasancewar a kalle ka a siffanta ka da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Nake ganin babu wani abu wanda ya kai wannan alfahari a ce wannan ahlus sunna ne. Kake tunanin wannan yana daga cikin tsanfa ba, ba abin da ya kai wannan gata a ce maka wani ahlus sunna ne. Koda Allah yake amsa aran ranka, tabbas idan an tashi siffanta ka za a ce wannan mai dagaggen wannan ahlus sunna. Taɓewa kai ko riba ka ci, riba ka ci, kuma yana daga cikin tsamta akan ka saki wandan ka kai ta tattaka shi kullum. Idan ka zo wanki kana shan wahala, kana ta darbiya ne ka dage, sannan ka wanke wurin, ka yi kokari ka daidaita ga abin da shari'a ta hudi maka. Idan ka yi shi ne abu wanda yake mafi alkhairi gare ka, kasance wasakin nashin wallahi babu alkhairi. Kuma wannan shi yake nunawa lalle ka bi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ga ladan sunna, ga tsafta, kuma ga siffantuwa da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kenan idan ma ya kasance labudda baka iya sakin wandanka ba zuwa ga nisfu saqin ba, baka iya yin abin da yake mustahabbi ba, to kai kokari ka takaita inda aka ce maka, kamar yanda Abu Sa'id al-Khudri ya bayyana mana faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wala haraja fima bainahu wa bainal ka'bayn. Babu wani lagi idan musulmi ya bar wandan shi ko izaran shi tsakankanin rabin kwabrin shi zuwa ga tsakankanin kwabrin shi zuwa ga rabin kwabrin shi zuwa ga idan sauran shi, babu laifi. Amma dai ya huce in shi ne laifi. Kuma muna nan akan wada ta wannan malaman ta riwaya ta Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal, da ita riwaya ta Ibn Hazm, da Ibn Taymiyyah, da Ibn Hajar, da Imam Sam'ani Sanani, da Ibn al-Arabi, da shi ma Ibn Taymiyyah, da kuma daga cikin salaf, Imam al-Uthaymeen, da shi da Ibn al-Uthaymeen, da Ibn Baz. Allah da tarda. Sai yake cewa faqala irfa izaraka. Abdullahi bin Mas'udin da yake wannan bawan Allah izarin shi a sama, sai yake cewa wani daga izarinka. Kuma haka ya kamata mu ringa yi wa junanmu nasiha. Idan ka san ka hikarhin mutum, ka san kana iyawa ka mai nasiha ya ji ka, ko kana iya keɓance shi ka sanar da shi ga abinda Allah da manzanni suka karantar akan wannan matsalar, to ka yi kokari ka keɓance abokinka, ɗan uwanka, abokin zamanka, ka bayyana mai ga abinda sunna ta karantar akan wannan al'amari. Shine nan Abdullahi bin Mas'udin ya karantar da shi wani ilimi, yake ce mai ka yi kokari ka ɗaga izarinka. yake cewa wa anta yabda mas'ulin farfa izaraka dan cikin izgili wannan mutumin sai yake cewa to kai ma ai Abdullahi bin Mas'ud daga izarinka ai izarinka yana sauka kasa a lokacin da Abdullahi bin Mas'ud yake cewa inna bi shafi hamushatan yake cewa lalle kubrina ɗan siri-siri ne wa ana ummun nas kuma lalle ni ina jagoranta ina limantan mutane lokacin da nazo yi musu sallah kinan bai kamata ba in daga shi can sama ba yace sabbi da kubrina siri-siri ne a tunaninka sakin shi yake takawa ko kuma iya inda sunna ta karanta iya nan Abdullahi bin Mas'ud ne ya tsida shi iya nan inda sunna ta karanta iya nan Abdullahi bin Mas'ud ya tsida shi kasancewar bayani ba abinda zai saba ba akan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa balaga zalika Umar wannan abinda suka yi na wannan mutumin da Abdullahi bin Mas'ud yace mai daga izarin shi yace shi ma daga izarin shi min babi illa al-istihza na izgili da yake me sai wannan labarin sai ya kai wa Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi fa ja'ala yadribu ar-rajul sai Umar ya kama yake kishin wannan mutumin wa yaqulu ataruddu ala ibn Mas'ud shin Abdullahi bin Mas'ud idan ya maka magana zakka me da me da baka irin ta mala yake cewa qultu sai nace fa'ala umar hadha ijlalan lil ilmi wa ihtiraman lil ulama umar ya biji wannan mutumin yace ba dan komai ba dan girmama ilimi da karamci na malumai yace dalilin haka dan wannan mutumin ya san wane ne Abdullahi bin Mas'ud kuma meye ilimin da ubangiji ya bayar wannan bawa Allah kene shike karantar da mu lalle malumai yana da kyau a girmama su kuma a girmama ilimin da suke tattare da shi saboda ilimin shine yake bada wannan girma yake cewa kam min ru'usil yawm tatawalat ala ulama yake cewa da yawa daga cikin masu jagoranci suka yi tsaurin kai game da malumai idan malami ya hutu ya ce a'a al'amarin nan haka zani ga abinda sunna ta karantar ga abinda addini yace zaka gani me iko yayi bris yayi tir da Allah wadare da abinda malamin nan yazo ya kasance ko ya sha makance malamin nan ko ya kai shi kaso ko ya sa a mai gulala kamar lokacin daula bani al-abbas lokacin daga cikin wa'ansu daga cikin khalifofi suke aikatawa suke rawo malami su ce mai ga jagoranci na alƙalanci da muke so mu baka idan sun ce a'a ba sa amsa a lokacin nan a same su a ba su dan banzan kashi ko kuma wa'ansu a kai su a gidan kaso yake cewa wannan ba yau aka fara ba kuma a wannan zamanin zaka gani masu iko sun yi tsaurin kai game da malumai yace tatawala ta'ala ulama'i al-umma tahtaju liman yaqra'aha liman yaqra'uha litata'addaba yake cewa gaskiya a yanzu al'umma ko masu jagoranci suna buƙatar wa'ansu daga cikin malamai wanda za su ladabtar da su ya kasance abinda malami zai faɗa yana nan akan shi bai abusa ba hasse shi ne iko ya dawo akan kalma ta gaskiya malaika mu gani kan mas'alar halitta alqur'ani ka alqur'ani halitta ne ko kuma magana ce ta Allah kasancewar algashin haka aka kai Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal gidan kaso hasse da khalifofi guda uku suka shude a na ukun yace a hudu shi akan mas'alar shin alqur'ani a halitta ne ko kuma magana Allah ce kowa ya sani alqur'ani magana ce ta ubangiji ba abin halitta bace ba akan haka yayi tirmi akan fatawar shi kasancewar yana nan akan gaskiya aka ladabtar da aka azabtar da shi aka yi mai duk abubuwa na daga cutarwa aka sanya shi gidan kaso amma dai yana nan har sai da aka fahimci ina asalin gaskiyar take Allah da tarbi kasancewar lokaci ya ja zamu tsaya a nan abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomarmu bukatun mu na alkhairi duniya da lahira muna fatan Allah ya biya mana surya ya sanya albarka a cikin su muna fatan ubangiji ya sanya mana kyakkyawa a wannan duniya kyakkyawa a gobe kiyama ya datar da mu ya sanya duk abin da muka sanya gaba ya shige mana al'amarin shi Allah da tarbiyya mu ya ƙara ruwa mana asiri ya taimake mu duniya da lahira ɗan uwa da abin arziki masu bara'adda muna fatan Allah ya biya musu bukatun su ya sanya albarka a cikin bukatun su ma abinda muka sanya ga muna fatan Allah ya cin mana shi ya tabbatar mana da alkhairin shi ya sanya albarka a cikin shi muna fata Allah mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka Allah ya taimake mu duniya da lahira Allah sanya wannan zama da muke zama saki irin shi karkashin inuwa da arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar muna fatan ubangiji ya taimake mu duniya da lahira ya lattafa mana ya ruha mana asiri اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك